أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايها تبارك مدساجوا وأن مسلاتي ميتارا البركة مسجد عثمان بن عفان دن تيجبا دكرات منا رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم ولفا والسعد يوسف أبو عزيز رحمه الله تعالى. Idan ba manta ba sati da gabata mun zo karshen bayani kan Ali ibn Abi Talib khalifa na hudu daga jerin khalifofi shiryayyu na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Yau da iko Allah zan baje shi daga ɗaya daga cikin wa'inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu albishir da gida aljanna tun suna raye, shine Talhatu ibn Ubaydillah, shine mutum na biyar a jerin mutane wanda suka yi kowanne muhimmanci ko suka yi kowanne fadala daga al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Abinda zan mu iya dauka kan abinda muka karanta bangaren Abubakar da Umar da Usman da Ali ibn Abi Talib, dukkan su zan mu gani kowa kokarin da yake a rayuwar shi wani gudunmuwa zai kawo dukkan kalmar la ilaha illallah ta kasance ita ce ake bayani, ita ce ake faɗa a ko'ina, kuma kowa yana yi ne da zimmar ya samu sakamakon Ubangijinci akan abin da zai aikata. Don haka idan waɗannan sun yi haka, to mun muka yi cancanta da a ce mun tsaya mun yi tsayin daka akan abin da suka aikata, mun ma mu kasance daga cikin inuwarsu. Inda Ibn Kathir yake cewa tashabbahu illam takunu mislahu fa inna tashabbaha bil kirami falah. Idan kuka iya kasancewa ba kamar su ba, to ku yi kokari ku yi kamantacceniya da su, ku kwaikwaye su irin abin da suka yi, kuma ku samu ku dosa daga cikin hasken su. Yasbi da duk lokacin da bawa ya yi kamantacceniya da mutum wanda yake nagari, hakika shi ma ya samu rabo. Kuma waɗannan mutane duk wanda ya ji a cikin ranshi ba su me ba ko baya son su ko wani abu makamantin haka, ko ya rage daga cikin kimar da Ubangiji ya ba su, ko ya tauye daga cikin fadalar da aka bayyana mana, ko abinda manzon Allah ya faɗi akan su, hakika wannan mutum baya daga cikin ahlus sunna wal jamaa, ko mu lissafa shi daga cikin khawarij, ko mu lissafa shi daga cikin rafid ar-rafidiyyin su sune yan shi'a. Duk wanda ya kasance yana tauyewa daga abinda fadalar da Ubangiji ya baiwa waɗannan mutanen, hakika baya daga cikin ahlus sunna wal jamaa. Shine wannan ya kawo wajibi ne akan ya kasance mun neman musu yarda, mun so su, mun so iyallan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Saboda kullum idan kullum musulmi a lokacin da yake yi wa iyallan manzo Allah addu'a, yana hadawa da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Daga cikin fassarar wannan ayar ta lil fuqara'il muhajirin, wa'inda suka cancanta su ci dukiya ta ganima ta alfai ba ta ganima ba, alfai'u Imam al-Humaydi yake cewa duk wanda bai neman ma ba sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yarda ba, hakika ko da an kawo dukiya ta musulmi baya da hurumin ya ci ta, za a raba shi banda shi. Saboda bai neman ma ba sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yarda ba. wannan duka wannan karatun da muke na mu ƙara soyayya sani kuma mu ƙara san meye suka yi albarkacin su wannan addinin ya zo mana sun bada rayuwar su tun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana garin Makka suka yi shekara 13 ana ta gogormaya ana ta azabtar da su ba irin nau'i na daga azaba ba su gani ba an dora musu ambargo akan ba a sayen musu ba a sayi da musu ba ba a auren musu ba sa aura ba tsawon shekara 3 haka suke ta ganin wannan abubuwan amma dai suka yi hakuri suka jajirce gashi nan aka waye gari sun kafa daula ta musulunci a garin Madina daular nan ta musulunci ya kasance ko ina kauyuka birane kowa yana zuwa yana yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya da ba a yi hakuri ba da ba su jajirce ba akan irin bala'i da suka shiga ba da addinin nan da bai so mana ba majiba mu gani ayoyin da muke karantawa abu yake kaiwa yake kumci ya kasance shi karan kanshi manzon Allah yana tambaye ubangiji mata da su wallahi yaushawai budin na ubangiji zai zo an ce mana da kai budi a nan gaba kuma wannan tabi'a ce ta dan adam duk lokacin da aka mai alƙawarin kaza to kullun tunanin shi yaushe alƙawarin zai zo lasiya ma yana cin kumci yana neman ya fita daga cikin shi haka suka zauna tsawon shekara da shekaru aqalla manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi shekara 13 yazo garin Madina a nan garin Makka yazo garin Madina shekarun nan guda uku duka yana shan tsangwama tsakanin shi da shi da munafukai wanda suke cikin garin Madina da sauran kabiloli wanda suke kewaye da su haka yayi hakuri haka sahabbai ce suka yi hakuri gashi nan sun waye gari da kai hadisin da Imam Abu Imam Bukhari ya wutar da shi a cikin kitabul ihtisam hadisi Abu Huraira yana wasafa mana rayuwarsa a can da da rayuwarsa a wannan lokacin Umar yarda Allah ya tabbata a gare shi yake cewa gashi can da abinci yana mana wahala muna nema abin da zan musa a bakin wahala yake mana yace he kaga mutun ya kulle dutse a cikin a saman cikin shi diddan ya dan samu karhin da zai ringa mekewa yace amma dai gashi an waye gari sakamakon hakuri ya sanya irin abincin da yake kowane abincin daɗi a wannan zamanin yace shi ne ake ci a gidajen kowa yake karfin haka dukkan su sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka yi shahada sun yi shahada kuma ubangijin su ya amsa shahadar su wanda suka mutu a saman gadajen su sun ba ubangijin su ya musu alƙawari da gidan aljanna lasiya ba wanda suka yi badar da wanda tunda da yawa daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zaka same su manzo Allah yana cewa wani dan aljanna ne wani da zai bullo muku wani dan aljanna ne ya bayyana yace wanda suka yi yakin badar dukkan su Allah ya gafarta musu ya aljanna ne wanda suka yi bai'atir ridwan dukkan su ubangiji ya gafarta musu 1400 wanda suka yi yakin badar su 313 a fada mafi rinjaye banda wanda manzon Allah yana kallon kai zana kai ce wani da aljanna ne kamar su Bilal aka ce Bilal menene kake yi naji sawun takalminka takin ka a cikin gidan aljanna kiran yake tabbatar mana Bilal da aljanna ne ga su okasha manzon Allah roƙon mu da Allah an kasance daga cikin su yace kana cikin su irin su wannan ba dai ba bi ba to wai waɗannan mutanen wanda ubangijin su ya yarda da su suka mutu manzon Allah ya yarda da su manzon Allah ya mutu yana yarda yana yardaddai da su a ce wai su ne abin zagi su ne abin tsangwama su ne abin tauyewa matsayi kowa ya tsaya a inda ubangijin shi ya tsaida shi su ga abin da suka yi mu ma likulli ummatin ajal laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum abinda suka yi da shi ne za a sakarta musu abinda mu ma muka yi da shi ne za a sakarta mana kuma sikelin ba canza shi za a yi ba a ce wannan sikelin sabon manzo Allah ne ko kuma a wannan al'umma ce wadda ta zo baya a dan rangwanta musu yanda aka musu haka za a baka Allah ya dakatar da mu Allah taimake mu ya jajirce ya kara mana ƙarfin gwiwa akan ibadar shi ya sanya wa mutum muna masu yarda da ubangiji mu yana mai yarda da mu Allah ya dakatar da mu yake cewa Talhatu bin Ubaidillah shakhsiya ta biyar wanda zan mu karanta shine Talha dan Ubaidillah kamar yanda muka ce shine mutum na biyar wanda yake kowata kowane mutum fadala a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan manzon Allah bayan ka zana mu da Abubakar ka zana Umar ka zana Usman ka zana Ali ka sanyo Talhatu bin Ubaidillah shine mutum na biyar wanda ya yi kowa fadala a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shahidun yamshi ala al-ardi
shi wannan Ubaydullah Talha bin Ubaydullah shahidi ne wanda gashi nan kana kallon shi yana tattaki a saman doran kasa yana rayuwa amma dai shahidi ne wannan yana nuna mana fadalau Talha bin Ubaydullah ai su ma wa'incan guda hudun wanda suka gabata wanda sun yi shi fadala manzo Allah ya bayyana ya tabbatar mana lalle za su yi mutuwar shahada amma dai manzo Allah bai ce musu ba shahidai ne ba shi kamin ya mutu yake shahidi su kuma he da suka mutun suka kasance sai shahidai yake cewa shahidun yamshi ala wajhil ardi gashi nan mutun ne wanda dan aljanna ne wanda shahid shahada yayin ya mutu ya shiga gidan aljanna gashi nan a doren kasa yana yawo har zuwa lokacin kuma da ummi zai dauki ranci to abin tambaya a nan irin wannan yaban ko irin wannan kalmomin da manzon Allah yake hudi akan wannan sahabba haka kurun banza dan yana san shi ko dan ya burge shi ko dan kin huskar shi ko dan arzikin shi yace a wada kaza ne dan sakamakon aikin da yayi sakamakon gugurmayar da yayi sakamakon iya gudunmuwar da ya kawo a cikin addini sakamakon shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake hudi da sakal yake musu irin wannan albishara mudiba albishirin da yima Usman ko albishirin da yace man yashtari bi'ra ruma falahul janna wa zai sai rijiyar ruma rijiyar da tafi kowace rijiya dadin ruwa a cikin garin Madina Allah mun ce mai gida aljanna da balha ya saya da waka la mun ce mai gida aljanna shi sai Allah mun ce ma sakamakon aikin da sai aka samu Usman ya saya aka ce Allah mun ce mai gida aljanna can kuma yake cewa man yujahizu jaysal jayshal usra falahul janna wa zai shirye runduna wadda zata ta yi yakin tabuka Allah mun ce mai da gida aljanna da Ali yayi da an ce Allah mun ce mai sai Usman ya zo yayi aka ce to Allah mun ce mai kin wannan shi zai ba mu damar mu hada lalle duk wanda ka gani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya lamunce mai da wani abin alheri ko wani tagomashi a wurin ubangin shi to tabbata yayi wani abin da ya dace ne a mai haka inda bai yi ba da ba abi ba sahabbai nawa wanda suka rayu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a musu wannan taken ba sai shi Talha bin Ubaydillah za mu zo a cikin karatun shi mu gani menene yayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya lamunce mai da haka malai yake cewa man huwa wane ne Talha bin Ubaydillah huwa Talha bin Ubaydillah al-Qurashi at-Taymi al-Makki Abu Muhammad Ahdul Ashara al-Mubashirin bil-Janna yake cewa in kana so ka san Talha bin Ubaydillah shine wanda ake kiran shi Talha dan Ubaydillah mutumin Quraysh ne dan dangi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana karkata zuwa ga Banu Tamim su ma ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Banu Hashim ne min Quraysh ko dan bangaren Hashim ne dangantaka su ko kakansu yana kaiwa zuwa ga Hashim shi kuma wannan suna kaiwa zuwa ga Banu Tamim al-Makki mutumin garin Makka Abu Muhammad ana mai inkiya da baban Muhammad أحد العشرة المبشرين بالجنة ده دغتكين متاني 10 wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya musa albishir da gida aljanna aslama ala yadi Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu Talha bin Ubaydillah ya muslimta a hannayen Abu Bakr yarda Allah shi tabbata a gare shi da yawa daga cikin manyan sahabbai zaka same su Abu Bakr shine silar musuluntarsu lokacin da aka aika manzo Allah sallallahu alaihi wasallama babu wani wanda yake tsayin daka ya kama mai akan wannan da'awar sama da Abu Bakr yake shiga ya huta ya isar duk inda ya kamata a isar da wannan saƙo a halin da ake kira Abu Yi a lokacin da Abu Bakr idan muka leka irin gudun washata da Bilal sun musulunta ne a hannun Abu Bakr ya tarar da shi manzo Allah ya huce ya ga Bilal ana azabtar da shi manzo Allah ya dawo ya ce wa Abu Bakr ga Bilal can ma ana azabtar da shi kuma dan uwanku ne a lokacin nan Abu Bakr ya tafi ya kwaso abin daga gare shi a gida ya zo ya bada akan a yantar da Bilal dindin ya samu ya tsayar da musuluncin shi tsayuwa wanda take ta wanda tsayuwa wanda take ta dindin yake cewa Abu Talha bin Ubaydillah ya musulunta a hannayen Abu Bakar yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa kana husnul waja Allah ya yi shi mai kyakkyawan huska idan ka kalle shi yana da kyawun huska yake cewa idza masha asra idan yana tahiyya to ba tahiyya yake ba normal ba gaugawa yake shi haka Allah ya yi shi ga kyan huska sai dai bangaren tahiyya kullun cikin gaugawa yake wa kana min aghniya'i sahaba kuma Talha bin Ubaydillah ya kasance daga cikin masu kudin sahabbai saboda karan kanshi kuka yake yi wannan dukiyar da wajiji ya bashi katta tayi ta halaka shi zawwa yake ya sanya Aisha ga mai mata kuka ya zanyi da wannan dukiyar tawa in na bada ma karuwa take ya zanyi da ita tace dauka ka bada a bada kuma gobe ma tana da dukiya to shine yace ya kasance daga cikin mafi wadata na cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin tambaya anan ga su Talha ga su Abdulrahman dukkan su wa'annan ana musu idan za a bayyana idan za a ambace su sai an musu ambata arziki a ce wani yana da arziki amma ni duk da haka me ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wata uku a gidan shi ba dole ku ya ba sai haka duk kyautarsu manzo Allah ya yi su kyauta yana badawa baya gudun talauci yana shigowa za a dauka a ce dauki ware dauka ka take ka biya bukatarka kuma ba mutum bane ba wanda yake da kwadayi ba akan abin da ya shafi harkar duniya ba ai an bashi zabi aka ce mai in yana so a sanya mai dukkan wannan dutsen Uhudin da ake kallo a same da mai shi zinariya yace a'a yahi bukatar ya kasance a haka kuma kullum me yake nema qana'a yake nema Allah arzuta shi da qana'a yarda da kadan wanda Ubangiji ya bashi baya bukatar abin da yake hannun wani shi sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba kira ba a'a wani gida da babu a kawo in ya ga dama shi karan kanshi wa cikin suratul zukhruf Ubangiji yana mana bayani yake cewa aw yakuna laka baytun min zukhrufin aw tarqa fi as-sama'i wa lanu min lanqika hatta tunzila alaina kitaban naqra'u wana a cikin Isra'il kenan a cikin zukhruf ma yana bayani inda manzo Allah suke cewa ameda mai gidan shi ya kasance zinariya ne yake cewa in mun ga dama sai mun ma manzo amma dai kuma shi muhimmin shi ba haka bane ba muhimmin shi shine ya kasance ya saje tare da waɗanda suke da waɗanda basu da saboda karantar da su ne ya dace manzo Allah kenan yake cewa qala az-zahabi kana mimman sabaqa ila al-islam imam az-zahabi yake bayani a cikin sirru alamin nubala yake cewa lalle Talha bin Ubaydillah ya kasance ɗaya daga cikin waɗanda suka yi rigaya wurin shiga addinin musulunci wa uziya billahi kuma aka cutar da shi akan tafarkin ubangiji sun mahajara sannan yayi hijira fattafaqa annahu ghaba an waqa'ati badr fi tijaratin lahu bisham sai yayi dace bayan yayi hijira daga garin makka zuwa madina sai yayi dace lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai huta yakin badar shi kuma ya tafi neman kudi ya tafi kasuwanci garin sham kina an yi yaki ba tare da shi ba yake cewa wa ta'allama li ghaibati shi Talha bin Ubaydillah ya ji haushi ko ya yi bakin ciki sosai ya rijimu akan rishin halatta shi yakin badar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bai huta ba saboda uzurin da ya kama shi yana wata kasa kasuwanci yake cewa fa daraba lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi sahmihi wa ajrihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya yanka mai a dukiyar da aka samu ta ganima manzon Allah ya hudda mai ka san shi kuma yace yana da lada amma dai wannan asarin Imam al-Albani Shu'aib al-Arnaut ya da'afa shi dalilin bayanin akan manzon Allah ya bashi kaso kuma bai huta yaki ba ya da'afa shi saboda isnadin nashi bai da yana da rauni kenan wannan Imam az-Zahabi yana so ya bayyana mana saboda fadalar shi kuma da saboda kaunar shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an huta yaki baya dan saboda uzuri yayi bakin cikin hutarsu da suka yi ba tare da shi ba kuma bayan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yanka mai ka san shi saboda ba bai huta ba yakin dan ba kuma an bashi ladan huta kamar ya huta yakin dai sai dai hadisin asar din yana da rauni fadailu daga cikin fadalashi Talha bin Ubaydillah yake cewa an Jabir an Talha marra ala nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala shahidun yamshi ala wajhi al-ard hadisi daga Jabir yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa lalle Talha bin Ubaydillah ya huce gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace shahidun yamshi ala wajhi al-ard ai wannan mutumin da ya huce shahidi ne yana tattaki yana yawo a saman duniyar kasa wannan yana nuna wannan fatala ta Talha bin Ubaydillah yake cewa wa an Jabir qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu man sabrahu an yanzura ila shahidin yamshi ala wajhi al-ard falyanzur ila Talha bin Ubaydillah hadisi daga Jabir radda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa naji manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yana cewa man sarrahu an yanzura ila shahidi duk wanda yake dada dami rai yayi duba zuwa ga mutumin da yake shahidi yamshi ala wajhi al-ard wanda yake tahiya a saman doran kasa fal yanzur ila Talha bin Ubaydillah to ya didi ba zuwa ga Talha dan Ubaydillah shahidi ne gashin yana yawo a saman doran kasa shi kuma kalmar shahidi mutum baya samun ta sai in ya cika yana aiki wanda za a ce mai wani shahidi ne amma dai shi kamun aikin da zai isar da shi a ce wani shahidi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace shahidi ne wannan yana nuna mana fadala kuma banda tunani a cikin sahabban manzo Allah da kai wanda ya samu fadala irin wannan a ce shahidi ne yana yawo a saman doran kasa باب سيد الله بن عبيد الله كبا yake cewa judu tautar Talha bin Ubaydillah tunda an ce mana mai wadata shi kuma kyan wadata a ce ana kyauta da ita to irin kyautar shi irin bayarwa da yake yi fi sabilillah yake cewa an Su'da binti Auf qalat dakhala alayya Talha ورأيته مغموما فقلت ما شأنك فقال المال الذي عندي قد كسر وقد كربني أي أغمني فقلت وما عليك أقسمه فقسمه حتى ما بقي منه درهم وأن أثر إن أنسى مشرق السعودة بنت عوف ما تطلح بن عبيد الله إذا تي أجي كرنتا السعودة بنت عوف تتي دخل علي طلحة Talha bin Ubaydillah ya shigo zuwa gare ni wa ra'aytuhu maghmuman sai na same shi yana cikin kumci yana cikin kumci fa qultu sai nace ma sha Allah miye yazo duniya kuma miye ya same ka ya kai Talha fa qala sai yake cewa almalu allazi indi qad kasura lalle dukiyar da take wuri na hakika tayar wata tayi yawa a hannuna wa qad karabani kuma in naga hakan yana sanya mini bakin ciki ai a gambani yana sanya mini bacin rai fa qultu sai nake cewa wa ma alayka to yanzu to mi zakai akan wannan dukiyar taka uqassimu sai yake cewa ai bari maganin dukiyar rarraba ta zai zuwa ga mabukata yake take cewa fa qassamahu hatta ma baqiya minhu dirham sai ya huta da wannan dukiyar da take hannun shi ya rarraba ta har sai da ya kasance babu ko daidai kwayar dirhami babu a hannun shi duka dukiyar ya dauka ya bada ta fi sabilillahi qala Talha bin Yahya Talha bin Yahya yake cewa fa sa'altu khazim Talha sai na tambaye bigadin mangaza bigadin dukiyar shi Talha nake ce me kamkalal mal wannan dukiyar da ya hutar da ita ya rarraba nawa ce فقال 400000 yake cewa 1400 dinare 1400 dinare 1400 idan muka dauka ba karaman dukiya bace ba duk dinare 100 ina tunanin yana kaiwa ko da mu yi lissahin shi a yanda ake lissahin tamma jika 22 kai jika 22 su su 1400 kasan dukiya ba kadan bace ba to haka ya dauka ya bada rabi sabilillahi shi ne gadi yake cewa a ba ta shirke cewa sai da aka waye gari babu komi tare da shi daidai kwalwai daidai rabi babu babu ya tare da shi yake cewa jihadu fi sabilillahi ta'ala bayan kyautar shi malai yazo zai mana bayani akan jihadin shi dan daukar kalmar la ilaha illallah laqad abla Talha radiyallahu anhu bala'an hasanan fil islam yake cewa haqiqa Talha bin Ubaydillah ya kawo gudunmuwar shi ya kawo gudunmuwar shi wurin gudunmuwa wadda take mai kyau wurin daukar kalmar la ilaha illallah yace wa shahida al mashahida kullaha ma rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama kuma duk wani yaki da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi Talha bin Ubaydillah sai da ya halacce shi illa badaran kama taqaddama sai yakin badar kamar yanda ya gabata imamu zahabi yake cewa ai ya huta ya tafi kasuwanci garin sham aka huta yakin badar ba tare da shi ba amma dai bayan yakin badar babu wani yaki wanda Talha aka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya huta ba huta tare da shi ba yake cewa wa kana lahu yawmu uhud al yad al bayda yake cewa ya kasance a ranar da aka yi yakin uhud da aka yi Talha bin Ubaydillah yana da wasu hannaye wanda suke farawa kenan yana mana inkiya ya kawo gudunmuwa wanda take gudunmuwa ce wanda za a yi alsan barka da ita yake cewa fa thabata yawma idin ma rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yayi tsayin daka tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ai yakin Uhud yaki ne wanda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama suka gane kuransu yaki ne wanda gashi nan nasara tana hannun sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kai tsaye saboda sabawa Allah da manzon shi nasara ta canza akala ta koma kan hannun kafirai shine lokacin da manzo Allah da suka zo ya jira rundunar shi sai ya ce mutane 70 dawana ku tai ku hawo saman dutse in mi akai kada ku sako suka hawo suna kallon abin da ake yi ana nan ana ta gubzawa Khalid yake cewa da nazo naga mutane a saman dutse nace wannan yakin bai yiwa mu ci shi matukar muna so mu ci wannan yakin sai mun shagaltar da waɗanda suke kan dutse sun sabo in ba sabo ba to nasara za ta kasance tare da manzo Allah yana tsaye yana jira hankalin shi akan waɗanda suke kan dutse a lokacin da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka gani sun ci nasara sai suka fara gudu akan su samu abin da yake na duniya shine can ubangiji yake mana bayani a cikin suratul tauba is antum bil udwati al qaswa wa hum bil udwati al qaswa wal rakbu asfala minkum wa law tawa'adtum lakhtalaftum fil mi'ad walakin liqadiya Allahu amran kana wa fa'ula liyahlika man halaka an bayyina wa yahya man hayya an bayyina afwan ba ita wannan ayat dake dai baba Na'am ayat da take bayani akan Uhud minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah thumma sarafakum 'anhum liyabtaliyakum wa laqad 'afa 'ankum a cikin ku da kai waɗanda suke buƙatar duniya da waɗanda suke san lahira saboda a saman wanda suke saman dutsen da kai dai wanda ya tsaya yace manzon Allah ya mana umarni ba kada mu sake mu sabko in muka sabko fa zan mu samu ugubar mu waɗannan su ne wanda suke neman lahirar su kuma da kai wanda kasancewa ana cikin kumci ana buƙata a samu saboda duk wanda ya dauki ganima ai dauko ta zai kai ka kawo ta wanda ka kashe abinda ka kashe a wanda ka kashe shi abinda ya zubi da na makammai na dukiya na komi naka ne sai ka zaka dauko ka kawo a fatsa sannan kai bayani a nayi kaza da kaza da kaza da kaza na wane ne kuma ni na kashe su a dauki rabon ka a baka to a lokacin nan sun sauko kowa yana tsinta abinda aka bari tunda takare suka ci su musharkai suka juya baya nan da suke yi kurum Khalid sai yake wayo wai na saman dutse sun sabko Khalid sai yake wayo aka fara fafatawa a lokacin nan ne hayda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin su yana cewa shine manzo Allah ba ƙarya shi manzo Allah aka ƙarya mai haƙurin shi jini yana aka fasa mai kanshi jini yana zuba daga sama har ƙasa har saman kawuwar shi saboda sabawa ubangiji sabawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan yakin nahud shi Talha bin Ubaydillah ya kasance tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cikin mutane guda 14 wanda suke gadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa fa thabata yawm izin ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallama Talha ya kasance yayi tsayin daka tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan ya ba ma manzo Allah kariya ووضعه بيديه فشلت اصبعاه yake cewa ya kare manzon Allah tare da hannayen shi hassi da yatsun shi suka shanye hassi da yatsun shi suka shanye wa haraja wa jaraha yawma idhin 24 jarahatan yake cewa a wannan yinin sai da yaji ciwo sai da aka mai rauni har rauni 14 a wurin kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa yuqalu kuma ake cewa kana tafihi 75 ya kasance ya samu rauni guda 75 baina ta'natin bayan suka da aka mai tsakankanin suka wa darabatin da bugu da aka mai da takobi wa ramihi kuma da sukan da aka mai da mashi yace wa sammahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama talhatul khayra ai wannan yinin ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya mai talhan alkhairi duk inda kaga talha to alkhairi ne saboda kariya da baiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma wannan haka ake so ga kowanne da musulmi ya kasance soyayyar shi zai fanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan shi da ma'ahin shi da ma'ahiyar shi saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wa kana Abu Bakar idza zukira yawm Uhud ya kasance Abu Bakar radiyallahu anhu duk lokacin da za a ambaci yakin Uhud yake cewa zaka kulluhu yawm Talha yace dukkan wannan yakin ku dauka ku ce kurb Talha shi yayi wannan yakin saboda irin kariya irin gudunmuwa da ya baiwa manzon Allah ya baiwa addinin musulunci daga an ce yakin Uhud Abubakar zai ce kurmu ko ku ce mun komi ku ambata mai Talha saboda wannan yin Talha shine kadai yazo yayi abin azu a gari a cikin wannan yakin saboda abin da yayi wani bai yi shi ba wa an Jabir qala lamma kana yawm Uhud daga Jabir bin Abdullah yake cewa lokacin da ya kasance ranar da aka gubza yakin Uhud wa wallan nasu mutane sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka juye baya shine can ubangiji yake ce subhafa wa laqad afa Allahu anhu ubangiji ya yahe musu akan juye baya sai shine ai can yake cewa man yuwallihi yawma idzin dubrahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin min Allah duk wanda ya shigo yaki ana gubzawa tsakankanin musulmai da kafirai sai ya juya baya ya ci ta kare yake cewa to wannan mutumin in dai juya bayan shi dai ba wai dan ya sake dubarar yaki bane ba ko kuma ya koma zuwa ga wasu gungu na musulmai na in suna sun tahi group din su ta tahi ana ta babatawa an daddauke su sai ko shi kadai ko su ɗan kadan ya ce a bari in juya baya in tai in haɗu da wa'incan group din tamu ta musulmai ya ce in ba wannan ba faqad ba'a bi ghadabin min Allah haƙiƙa mutun ya haɗu da hushin ubangiji in Allah ya sa ka juya baya wani ya ja takobi ya kashe ka to ka mutu kana cikin hukuncin ubangiji amma dai su wa'annan dukkan su wanda suka juya baya ranar Uhud shi ne ubangiji yake cewa laqad afa Allahu ubangiji su dukkan su ya riga ya gafarta musu yake cewa a wannan yinin da mutane sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka juya baya saboda abubuwan da suka hade da shi na daga wurin mushrikai yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi nahiyatin fi 12 rajulan manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yana ɗaya daga cikin gabobin da sahabbai aka yi amfilasan sahabbai yake cewa tare da mutane guda 12 wannan mutanen guda 12 su ne wanda suke baiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kariya minhum Talha daga cikin waɗannan mutanen da kwai Talha bin Ubaydillah fa adrakahumul mushrikuun kwatsam suna nan su 12 da wanzan Allah na 13 su kuma sai ga mushrikai sun kawo musu dauki fa qala annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama sai manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yake cewa mallil qaumi wane ne daga cikin ku zai ta yi huskarci wa'annan mushrikan da suke kawo mana da suke nema su ci bana a lokacin da qala talha ana talha sai ya daga hannun shi yace manzo Allah gare dan zan ta yi inci musu zan ta yi hade da su mu fafata tare da su qala kama anta manzo Allah yace a talha kasance kamar yanda kake kasance kamar kai ka tsaya ka ringa gaji da ba kai ba wani kenan fa qala rajul sai wani mutum sai yace ana ni manzo Allah zan tahi in tarar da su mu fafata fa qala anta manzo Allah yace eh kai tahi ka fafata tare da su shi kadai ga tawaga nan ta kafure sun zo su ci ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala fa qatala hatta qutila wannan mutumin da manzo Allah ya bada shi ya tahi ya fafata tare da kafurai ya tahi yana gubzawa har sai da aka kashe shi sun maltafata fa idal mushrikuna sai manzo Allah ya sake juyawa sai ga wa'ansu mushrikai can su ba suna nema su iso wurin manzo Allah fa qala man lahum wane ne zai tahi ya ci ma wa'annan mushrikan zai tahi ya hada da su ya fafata tare da su qala talha sai talha yace ana ni manzo Allah zan tahi hada tare da su qala kama anta manzo Allah yace a kasance kamar kai ya kai talha zamna inda nake ka bani kafiya fa qala rajul min al ansar sai wani mutum daga cikin mutanen garin Madina sai ya tashi fa qala ana sai yace ni manzo Allah zan tahi fafata tare da su qala anta manzo Allah yace eh tashi ka tahi ka fafata tare da su fa qatala hatta qutila wannan mutumin daga cikin mutanen garin Madina ya tahi ya fafata tare da wa'annan mushrikan har sai da aka kashe shi falam yazal kazalika manzo Allah bai kasance akan wannan matsayin ba daga ya juya ga mushrikai nan sun kewaye su wa'incan suna zawa daga can yana dizinyan mutane yana cewa wa zai tahi ya fafata tare da su Allah yana cewa ni zan tahi manzo Allah yana ce mai tsaya kasance kamar kai wani yana tashi yana tahiya su mutane su 12 har sai da aka kashe mutane 11 yanzu ba kowa sai manzon Allah sai talha yake cewa hatta baqiya ma annabi sallallahu alaihi wasallam talha har sai da ya kasance babu kowa tare da manzon Allah sai shi sai talha kowa an kashe shi yayi shahada kan kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai manzon Allah yace mallil qaum waye saura a cikin mutane قال طلحه انا بل هاي شي سيني كدي من ذا الله فقاتل طلحه قتال الاحد عشر طلحه سي يتاش ينا غبزوا دكان وئنن مشركان وند سكا هارو من ذا الله صلى الله عليه وسلم ينا غبزوا كايكاتي بتن 11 ني سكي غبزوا تاره دسو دنيا باوا من ذا الله صلى الله عليه وسلم كاريا ياكن متن 11 طلحه يكي شي كدي kuma wannan yana ɗaya daga cikin abinda addinin ko abinda ubangiji ya fifice a al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama warko al'amari ni mu ubangiji ya hukuncin mu shine yake ce mana in yakum minkum 20 sabiruna yaglibu mi'atayn duk lokacin da aka samu mummunai mutane guda 20 wanda suka yarda da Allah suka yarda da hukuncin ubangiji suka yarda da manzon Allah idan aka samu mutum 20 to haƙiƙa din suka zo za su gubza tare da mushrikai za su yi galaba akan mushrikai 200 in yakum minkum 20 sabiruna yaglibu 200 ko eh 200 za su yi galaba akan mushrikai 200 wa in yakum minkum 100 sabiratun yaglibu 1000 min allazina kafaru bi annahum qawmun la yafqahun idan aka samu mushrikai guda idan aka samu mummune guda 100 to za su yi rinjaye akan mushrikai guda 1000 saboda ba sa fahimta ba sa hankalta kuma wannan shine yanayin mushriki zaka gani yana rayuwa irin ta dabbanci da shi da dabba bisu da bambanci to saboda ba sa fahimta al'amurrika in aka samu mutum 100 mummunai hakika za su yi rinjaye akan mutane dubu. Malaika muga yakin Badar da aka yi. Yakin Badar mutane 300 da ƴan kai. A wada mafi rinjaye 313 ta yi galaba akan dubu da 300. Saboda qaumul la yafqahu. Kuma Ubangiji ya sanyawa duk wani mummuni wanda zai huto fagen nan ya sanya mai karhin mutum 20 wanda zai rinjaye akan kafirai. Sannan daga baya Ubangiji ya ce al'ana khaffafa Allahu ankum, saboda yanzu kun bunƙasa, kun yi ƙarfi, kun yi yawa, Ubangiji ya dauke muku, ya rage muku wannan yaunin da aka dora muku mutum 20 akan mutum 100, yanzu an maido ku, an gani, an ga raunin daga gare ku. Tunda ana tahiyya ne kullun duniya tana budewa, ko mutum yana ƙara son duniya. Yake cewa wa alima anna fikum dha'fa, Ubangiji ya ga raunin yanzu daga gare ku a cikin zukatanku. In yakum minkum mi'atun sabiratun yaglibu mi'atayn, idan aka samu 100 wanda take mai hakuri, saboda rauni gare ku, idan aka samu 100 mai hakuri, to hakika zan ta yi galaba akan 200. Wa in yakum minkum alfun yaglibu alfayn bi iznillahi, in aka samu 1000 to za su yi rinjaye akan 2000, amma ne da izinin Ubangiji. Mu diba bambancin hukuncin wancan na farko da wannan hukuncin na biyu. Wancan hukuncin na farko Allah ne yake tare da su, shi ne ƙarfin gwiwarsu, shi ne kominsu, shi ne gatansu a fagen yaƙi. In dai aka samu 20 to suna tare da taimakon Ubangiji, za su yi rinjaye akan mutane 100. Kenan duk mutum ɗaya akan mutum nawa? Akan mutum uku. Yanzu an maido khaffafa Allahu ankum, duk mutum ɗaya akan mutum biyu, saboda rauni da addabai. Yake cewa Talha a wannan halin sai gashi nan yana fafatawa, yana yaƙi, kamar kace mutum 11 ne suka samu wannan musharkan suke fafatawa tare da su. Yake cewa hatta quti'at asabi'uhu, har sai da aka yanke ya tsotsin shi. Yana fafatawa aka yanke ya tsotsin shi. Faqala hassa, sai Talha yake cewa, idan aka ce hassa, irin kamar magana da mutum da zai ringa yi na ya samu wani rauni, yana mai zafi a jikin shi. Kinan ya ji tsananin yanke yatsotsin shi da aka yi a cikin jikin shi, yake hassa. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama, sai manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi, yake cewa law qultu, da na ce bismillahi da sunan Allah, yace la rafa'ataka al mala'ika, yace wallahi da mala'iku sun sauko sun daga ka, wanda su yanzu ruhu ko mutane suna ganin ka. Saboda irin abin da yi, ai a tabi'iyan idan mutum idan ya kawo abin kallo, zaka gani yaran shi sun dauke shi ana daga shi ana tallaba shi sama ana mai burago. Yake cewa wallahi da na ce bismillahi, yace da mutane da sai sun ga mala'iku, da mala'iku da sai sun sauko sun daga ka, suna daga ka, mutane suna kallon ka, saboda irin abin da ka kawo, irin gudun wanda ka kawo mun a wannan yanayin da muke ciki. Summa raddallahu al-mushrikeen, a lokacin da Ubangiji ya maida wannan mushrikan da suka zo suke neman su kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama falmaki. Kuma wannan sakamakon lokacin da suka juya baya, he ga kalma nan tana nema tana tattaro su, lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana nan a raye, saboda shelantawa suka yi su munafukai da an kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Kuma ana cikin hayaniya da na kirki da na banza, idan ya maka magana baka tantancewa, sai gashi na ana shelantawa qutila muhammad qutila muhammad, an kashe muhammad an kashe muhammad, to kuma dan ma ake yakin dalilin shi aka fito, kuma an kashe shi, to an kashe jagorar runduna, ai sai a kowa ne ya ci ta kare, kuma yayi soban fatashi. Kuma he daga baya ake cewa manzon Allah yake yawo a cikin su, yake tabbatar musu gashi nan lalle shi ne, kuma shi manzon Allah ne. Sai dawo, aka dawo aka koma yaki, kuma aka samu nasara akan shi mushrikai. Wa qad qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yawma idhin, a wannan yinin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace aujaba Talha, lalle ta tabbata akan Talha mi gida aljanna. Wa zalika annahu kana ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama, a wannan yinin ya kasance tare da manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi, tirani da kwai silke guda biyu a tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Silke idan an sa silke ne na karhi ake yi, ba karhi ba irin na ɗan tana ba, karhi ne rantsatsan karhi wanda idan mutum idan ya sanya shi kanshi ƙara yuni yake yi, yake cewa manzo Allah da kwai jirki guda biyu a tare da shi. Fa aradu an yanhad, sai manzo Allah sai ya yi yunkurin ya miƙe. Wahamma wahuma alaihi, wannan dirkin guda biyu, silken nan guda biyu suna tare da shi. Wannan yunkurin da ya miƙe yana so ne ya hawo saman wani dutse, ya sa'ada sakhratan hunaka, dan ya hawo wani dutse. Fa mastata'a, manzo Allah sai ya gaza hawa, yake cewa fa taqa alahu talha, sai talha sai ya cittaka shi, sai ya cittaka shi, ya cittaka shi. Fa sa'ada ala zahrihi, ya hawo saman bayan talha, da ya taka bayan talha, hatta stawa alaiha, asidi ya daidaita a kan wannan dutsen. Faƙala, sai manzo Allah yake cewa aujaba talha, lalle ta wajaba a kan talha, gidan aljanna. Wannan shi yake nuna mana wallahi tallahi, ko bayan ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, duk wanda ya baiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ɗauki, ya kare shi da irin cutarwa da mutanen banza daga cikin al'ummar shi take me, wallahi tallahi zai samu ladan. Saboda yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wallahi ba karamin al'amari bane ba. Mu diba mu gani wannan abubuwan da Talha yayi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, aka ce da mala'iku, da ya ce bismillahi, da mala'iku sun zo sun daga shi, mutane sun kan sun ganshi, kuma taimaka me da yayi, sai gashi dai yace me, lalle aljanna ta waje ba kan shi. Dan haka mu bada rayukan mu, mu bada dukiyoyin mu, mu bada duk abin da gare mu na ilimi ne, na shawara ne akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, akan duk wanda zai kawo cikas akan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, duk wanda zai ringa faɗa mummunan kalmomi akan manzon Allah ko akan sahabban shi. Saboda jihon sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama jihon manzon Allah ne, mutum ne baka iya kai me sai ka ce a'a bari ka biyo ta wanda ya hiji, bari ka zage su. Idan ka zage su, shi mai gidan wa idan ya daga baki, me zai ce? Cha zai yi wani, ba ni yake so, ba su ba yake so ya kai ba, saboda su yin ba komai bane a gaban shi ba, ni yake so ya ci mutunci. Wa'innan mutanen da suke zagin sahabban manzon Allah, ba wai manzon, ba wai sahabban bane ba suke kaiwa ba, manzon Allah suke so su kaiwa. Allah kiyaye mu. Sai gaba yake cewa istishhadu, yin shahada, mutuwa da yi ta shahada shi Talha bin Ubaydillah. Yake cewa wa 'ala ar-ragm min anna Talha radiyallahu anhu lam yastashhid fi ghazwati Uhud. Duk da kasancewar an zo an yi ta fafatawa, an yi ta fafatawa a yakin Uhud, sai ga Talha nan ya huta, an mai suka, an jehe shi da mashi, an buge shi da takobi, sai ga Talha nan Allah bai yi ba da shi ba za ya mutu a wannan lokacin ba, bai yi shahada ba a yakin Uhud ba. Yake cewa illa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama akhbara, lalle sai dai manzo Allah mai tsina da aminci Allah shi tabbata a gare shi ya bada labari. Huwa as-sadiqul masduq, kuma manzon Allah ne gaskiya ne abin gaskantawa. Bistishhadihi, lalle Talha zai yi mutuwar shahada, amma dai ya ketare yakin Uhud bai mutu ba, kidan anan gaba insha Allah Talha zai yi shahada. Yake cewa fa an Talha qala, asar daga Talha yarda Allah shi tabbata a gare shi, yake cewa inna ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala qalu li'arabiyyin jahil, lalle sahabban manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi sun ce ma wani mutumin karkara jahili. Su kuma mutanen karkara al-arabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ashtaru an la ya'lamu hudud ma anzalallahu ala rasulih, irin abinda Ubangiji ya faɗa akan su, shi shine mutanen karkara su ne wanda suka yi cika yawan munahunci da kafirci, bijirewa ni'imar da Ubangiji ya musu ko bijirewa da wani waliyin al'amarinsa ya musu, kuma abinda ya kawo musu wannan cikasin a cikin tahiyarsu na munahunci da kafirci, shi shine ba san ba hukumce-hukumce ba wanda Ubangiji ya safkar ba. jahilcin su shi ya kawo musu haka. Amma dai duk mutumin karkara wanda yi karatu ya san Qur'ani da Sunna, wannan ba a kiraye shi mutumin karkara ba, ba a kiraye shi ba da jahili ba. Kasancewar rashin sanin hukumce-hukumcen shari'a shi ya kawo musu wannan jahilcin nasu, shi ya kawo musu wannan munahuncin nasu da kafircin su. Shine yake cewa wani mutumin karkara, kuma da yawa zaka samu a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, mutanen karkara suna zuwa wurin manzon Allah su me jahilci, su me wauta. Misalin mutumin karkaran da yazo a cikin masallaci ya kware al'aurar shi ya hutsari, sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka bujiro me manzon Allah ya ce ku dale shi, ya kare biyan bukatar shi, ya ce ku dauko ruwa ku zuba guga guda ku zuba akan inda ya hutsari. A lokacin nan da ya daga baki sai ya ce Allah ka rahamshe da ka rahamshe Muhammadu, ya ce kadda ka rahamshe wani koma bayan shi, saboda kyakkyawan hali da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna ne. Kuma me ya kawo me wannan cika sai jahilcin shi ya kawo me? Da yawa suna zawa, kuma sahabbai da yawa su ba suna jin daɗi idan aka ce mutumin karkara ya zo wurin manzon Allah, saboda an hana su ai yawan tambaya, an hana su yawan tambaya, kada su tambaye abinda zai janyo musu abinda da halaka ne a haramta musu shi. In sai suke tunanin Allah ya kawo wani balaraman kauye ya ma manzon Allah wata gogutar tambaya, mu samu hukuncin wani abu kalkashin ta kuma mu samu kohon da zamu yi an su tambayoyi. To wannan yake cewa lalle wani balaraban kauye, shi Talha yake mana bayani, ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ya zo wurin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, sai yake cewa salhu amman qada nahbahu man huwa, yake cewa tambaye shi wane ne wanda kwanukan shi suka kare, wane ne wanda kwanukan shi suka kare. Sai yake cewa fa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir, da kwai wanda kwanukan su suka kare a wannan rayuwar ta su ta duniya, kuma da kwai wanda suna nan suna jira kaman mu, muna jiran yaushe Allah zai kawo lokacin. Wa ma badalu tabdila, yake cewa wa kanu la yashtari'una ala muslim ala mas'alatihi, su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba sa iyawa, kamar ba sa da kurashi din da za su iya tambayan manzon Allah irin wannan tambayoyin. Mutumin kauye ne ya zo, sai suke ce mai tambaye shi wane ne wanda kwanukan shi suka kare, su kuma su ba sa iya zuwa su tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama irin wannan tambayar. Yuqirunahu, suna girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wa yuhabunahu, kuma suna yana da kurjin da ba sa iya zuwa su tambaye shi. Fasa'alahu al-a'rabi, sai wannan mutumin kauyen sai ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wane ne wanda kwanukan shi suka kare. Fa'arada anhu, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya kauda kansa akan tambayar da yake. Summa sa'alahu, sai balarwar kauyen din mutumin karkaran nan sai ya sake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Fa'arada anhu, manzon Allah sai ya kauda kansa akan tambayar da yake. Summa sa'alahu, sai kuma ya sake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Fa'arada anhu, sai kauda kansa akan tambayar da yake. Summa inni tala'tu min babil masjid wa alayya thiyabun khudr, yake cewa bayan haka sai na bujiro, sai na bullo ta kofar masallaci a tare da ni, da kwai wa'ansu jajayen kaya, jajayen tuha a tare da ni a sanye da ni. Falamma ra'ani, yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gani, qala, sai ya ce aina sa'il amman qada nahbahu, ina mutumin da yazo yake tambaya wane ne wanda kwanukan shi suka kare a rayuwar shi ta duniya. Qala al-arabi, sai wannan mutumin kauyen balan mutumin karkaran nan sai ya ce ana ya rasulullah, yake cewa aini ne ya ma'aikin Allah. Qala hadha bimman qada nahbahu, sai ya nuna Talha ya ce wannan su ne waɗanda kwanukan su suka kare a rayuwar su ta duniya. Yake nuna mana, yana nuna mana lalle Talha bin Ubaydillah zai yi shahada daga bakin wa, daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama. Wa tamurru al-ayyam wa Talha bi jawar an-nabi sallallahu alaihi wa sallama fi kulli mawqif, kwanuka suke hucewa bayan yakin Uhud aka zo dukkan sauran yakikika Talha yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inda zai sa kafar shi nan Talha zai sa kafar shi yana bayo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kariya wato wufi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa huwa anhu radin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mutu kuma Talha wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yardaddi da Talha ya yarda da Talha bin Ubaydillah kenan bai mutu ba lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake raye ba فلما كانت قضية عثمان اعتزل عنه لوكتن ابن دي وارو كم مسألة عثمان نشيد خوارج الوكتن دي جوان ابن اعتزل عنه كرم سيكو ما جدا يلزم تكدنش يتي باشي با فتنة فنسبه بعض الناس الى تحامل فيه فلهذا حضر يوم الجمل سيوا انسمتاني سيزيكي دنك نامي اي دكوين سكجي da kai sakaki na Talha ya za a yi a ce irin wannan fitinar ta kunno kai ga Usman yana cikin halin kakanikai kuma ga wa'ansu nan daga cikin tabi'ai daga kanana daga cikin tabi'ai sun bu sun kunno kai khawarij sun zo suna neman jinin Usman ya za a yi kai shiru ka kyale kasancewar wannan abin da ya yi i'tizali ya bar fitina lokacin abin da ya faru a lokacin rayuwar Usman shi ya kawo lokacin da fitina ta abu tsakankanin Ali da Muawiya da Sa'aisha a lokacin nan kurum falihada hadara yawmal jamal a lokacin nan sai Talha bin Ubaydillah sai ya dau azama da sai ya tafi an yi yakin jamal da shi aljamal shine yakin da ya abu tsakankanin sahabbai da sahabbai bangaren Ali bin Abi Talib da bangaren Sa'aisha yarda Allah shi tabbata a gare su dukkansu a wurin musulmi neman musu yarda ubangiji ba wani abin da bakin mu zai iya ambato akan wannan yakin akan su bakin mu da su shine dukkansu kowanne daga cikin su yayi ijtihadi kuma duk wanda ya ijtihadi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace yana da lada in ya kasance ya samu yayi daidai akan ijtihadin shi yana da lada biyu in bai dace ba akan ijtihadin shi ba yana da lada daya mu entity da kashin mi zan mu ce akan mutanen da ubangiji ya yarda da su ya ƙara bayyana mana a cikin qur'ani sama da ƙasa an yarda da su kuma kiyi su ma sun yarda ubangiji to a lokacin da ya ji abinda mutane suke faɗa akan yayi sakaki lokacin mas'alar Usman da shi da Khawarij sai ya ce to yanzu tunda an yi bayani an ce bin yi ba bari in tashi in tafi yakin aljamal Ali bin Abi Talib sun yaki guda biyu da kai Siffin da kai aljamal yake cewa washtama'a bihi Ali ibn Abi Talib shine nan yake bayani aka sai yake cewa mawqi'atul jama'a allati darat bayna Ali ibn Abi Talib min jihatin wa bayna Aisha wa Talha wa Zubair min jihatin ukhra yaki ne wanda aka yi tsayankanin Ali ibn Abi Talib da shi da bangaren shi kuma da bangaren Aisha da matimakanta Talha bin Ubaydillah da Zubair bin al-Awwam wannan su sune gungu guda biyu can da can yake cewa wa kana sababuha al-mu'amarat ala ad-dawla al-islamiyya kuma sababanta shine irin kutse-kutse kulle-kulle da makirci da ake yi wa daula ta musulunci akwai littattafai wanda suka yi bayani akan su insha Allah in mun zo bayani dare da Allah ba mu dama zan yi bayani akan Khawarij sai mun kawo mas'alar shi wannan yakin guda biyu Siffin da al-Jamal yake cewa wa shama'a bihi Ali ibn Abi Talib wannan yakin Ali ibn Abi Talib ya hadu tare da wancan gungun na Aisha da Talha da Zubair yake cewa fa wa'azahu a lokacin da aka zo ga wannan bangaren ga wannan bangaren ana shirin a gwabza Talha bin Ubaydillah sai ya kama takim takim ya tafi wurin Ali ibn Abi Talib da ya isa wurin Ali ibn Abi Talib wa'azahu sai mai wa'azi ya mai nasiha Ali ibn Abi Talib a hada kan al'umma wannan abin da ake shirin a yi ba abba ne ba wanda zai aiwon mana da alheri ba ya mai nasiha iya nasiha fa ta'akhara sai ya jinkiri fa waqafa fi ba'd as-sufuf da ya jinkiri bai koma ba cikin sahun shi ba inda ya kamata ya kasance ba a matsayin shi na jagora yake cewa sai ya jinkiri ya koma sahu na baya fa ja'ahu sahmun 'arabun garabun yake cewa kurum sai wani mashi sai ya zo baƙon mashi wanda ba a san ba waye ya halgo shi ba sai ya zo ya samu Talha bin Ubaydillah idan aka ce sahabu da gharabu shi ne wanda ba a san ba ta ina ya bullo ba kurum shu kurum ya ga mashi ya wannan sai ga kiga kibiya ta zo ta ta ciki Talha bin Ubaydillah fauqa fi rukbatihi a lokacin Talha sai ya fada kan guyoyin shi wa qila fi raqabatihi aka ce sai ya fado akan wuyan shi famata sai ya mutu yarda Allah shabbata a gare shi wannan ita ce shahada da Talha bin Ubaydillah yayi قال الذهبي امام الذهبي يكي تشوا قاتل طلحه في 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 الوزير للي وندي يكشي طلحه بن عبيد الله يرا cikin lahi بمنزله قاتل علي كما كتم كتم وندي يكشي علي بن ابي طالب دي لهن سو ده لهن وندي يكشي علي بن ابي طالب دكان سدي دي شي كما علي بن ابي طالب منزا الله يا مره بياني يكي تشوا وندي يكشي علي بن ابي طالب با وندا wa'inda suka yi kowa kasancewa mafi lalata mafi fasikanci a cikin al'umma tun daga na farko har ƙarshen su shine wanda ya soke taguwar Salihu da wanda ya kashe Aliyu bin Abi Talib yake cewa to wanda ya kashe Aliyu bin Abi wanda ya kashe Talha yace to kwatan kwatun wanda ya kashe Aliyu bin Abi Talib ne bangaren laki ala aliyun yatarahamu alayhi aliyu bin Abi Talib yana neyowa Talha bin Ubaydillah jin kai wurin ubangijin shi yake cewa Talha bin Mutarif an samu daga Talha kan Mutarif anna Aliyan intaha ila Talha wa qad mata Ali bin Abi Talib lokacin da ya ga Talha bin Ubaydillah ya hadu akan guyoyin shi ko ya hadu akan wuyan shi a lokacin nan Ali bin Abi Talib ya ruga ya tafi ya dauki Talha wannan shi yake nuna mana kauna da soyayya da take tsakanin su wai kada wani ya ce a'a sun zo sun yi yaki tsakanin su dan saboda akwai adawa tsakanin su babu adawa tsakanin su nan ku kalla ya hado Ali bin Abi Talib ya ruga ya tafi ya tallabe shi yake cewa anna aliyan intaha ila Talha wa qad mata lokacin da ya isa wurin Talha da ya riga ya mutu fa nazala ala jabal an dabati Ali bin Abi Talib ya samko da kan dabbar shi wa ajlasa ya zamnar da Talha wa masaha al-gubara an wajhihi wa lihiyatihi ya shahiye mai kura wanda take kan muskar shi da gemun shi wa huwa yatarahamu alayhi yana neman mai jin kan ubangiji wa qala yake cewa laitani mitu qabla hadha bi 20 sana yace kai tona da na mutu kamun wannan ranar da shekara 20 bin ga wannan ranar ba in ga Talha mutumin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yaban shi mutumin da ya taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in gan shi wai gungu ɗaya daga cikin gungun mu wani ya kashe shi yace kai to da amma na mutu kamun wannan ranar da shekara 20 wa ana qais bin ubada an samu daga qais dan ubada qala yake cewa sami'tu aliyyan radiyallahu anhu naji ali bin abi talib yarda Allah ya tabbata a gare shi yawmal jamal a ranar da aka yi yakin aljamal yaqulu libnihi alhasan yana cewa ga dan shi alhasan ya hasan ya kai alhasan wadattu anni kuntu mitu munzu 20 sanatan nasu a ce da na mutu kamun nan da shekara 20 nan da shekara 20 a ce dija na riga ni na mutu Allah bai guda mu wannan ranar ba saboda fukin cikin da ya samu kanshi a ciki wa an ali qala daga ali bin abi talib yake cewa bashiru qatil talha bin dami ko baiwa wanda ya kashe Talha bin Ubaydillah da wutar jahannama wannan magana ta faɗa banza wallahi ba ta faɗa banza ba ko wane ne ya kashe Talha to kuma ya albashar da wutar jahannama kuma sai ya shige ta saboda shahidi wannan bayanin malai yake cewa idan muka leka sayarwa alamin nubala juz idan harko shahi na 37 zan musamman shi kasancewar lokaci ya ja kuma mun zo ƙarshen inda ya dace mu kwana zan mu kwana a nan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta ma iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah ya sanya wa'annan sahabban da muke karanta su Allah ya ƙara mana ƙaunar su ya sanya mu tashi tare da su ranar tashin kiyama ya sanya mu makwabtace su a cikin gidan aljanna Allah taimake mu duniya da lahira Allah ƙara mana imani ya ƙara mana ilimi ya ƙara mana lafiya da abinda lahiya za ta ci abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana shi ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين اماما وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك